forces the commitment of the United States Department of Defense.
Kakakin rundunar sojojin sama Nigeria kenan. Air Commander Ezekiel Daramola ke karin bayani kan yadda sashin tsaro na Amurka ya jaddada kudirin samarwa Nigeria manyan jiragen yaki na zamani yanayi samfurin A-29 Super Tucano a cikin kankanin lokaci wanda ya ce hakan zai taimakawa sojojin sama Nigeria wurin gaggauta kawar da babbushin yan ta'adda.
In prosecuting the war against insurgency and other forms of criminality within Nigeria.
Director of Sashin Tsaro da Haɗin Kai na Sojin Saman Amurka, Brigadier General Sam Farrell, da ya jagoranci tawagar jami'an Amurka zuwa Nigeria, inda suka tattauna da hafsoshin rundunar Sojin Saman Nigeria, ya ce Amurka za ta yi duk wani abu mai yiwuwa wurin gaggauta samarwa Nigeria waɗannan manyan jiragen yaƙi don ƙarawa Sojin Saman Nigeria ƙaimi a yaƙin da suke yi da 'yan ta'adda. Babban hafsan rundunar Sojin Saman Nigeria, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya yaba da irin goyon bayan da Amurka ke baiwa rundunar Sojin Saman Nigeria, da hakan ya kai ga irin nasarar da suke samu a arewa maso gabas duk da ɗan kuma baya da suka samu a baya-bayan nan. Masana tsaro irin su Air Commander Baba Gamawa mai ritaya na ƙara nuna ƙwarin gwiwa kan yiwuwar kawo waɗannan jirage cikin hanzari.
Ina da ƙwarin gwiwa ƙwarai da gaske a kan za a kawo wannan jirage Super Tucano cikin lokaci a Nigeria. Ko jiya na ji shi shugaban sojojin sama Air Marshal Sadiq ya tafi Kano ya yi maganan wayannan jirage da za a kawo, sannan ya yi maganan jirage masu sauƙan angulu guda shida wadda za a shigo da su cikin lokaci ƙalilan. Saboda haka wayannan abubuwan na da ƙani ita wannan gwamnati ta shiga ta fita tare da shugabancin da ake da shi a yanzu na sojojin sama. Alhamdulillah an shige wannan wuri kuma muna da ƙani kuma muna da tabbacin cewa insha Allah wayannan jirage za a kawo su cikin lokaci, kuma insha Allah za a amfani da shi yadda ya kamata domin a yaƙi wayannan 'yan ta'adda.
Duba da yadda kawo jiragen zai kai baɗi ko ma baɗi waccan, ƙwararru irin su Injiniya Dr. Hussaini Hassan na da irin wannan tunani.
Ɗaukar shekara ɗaya ko biyu kafin a kawo su ɗin gaskiya ba shi ba ne. In har ana da niyyar cewa za a zo da kaman guda 12, to kamata ya yi ko da biyu ne daga cikinsu a kawo su cikin hanzari, kuma a ba da horo na musamman tun da dai wannan ina ga ba zai ɗauki dogon lokaci ba. Za a iya ba su horo na gaggawa wanda za su ƙware a wannan abin a kawo ko da guda biyu ne, tun da wani abu ne wanda har aka yi amfani da shi a wasu wurare aka ga ingancin su. Ba shakka akwai wurare wanda suka fi Najeriya masu alƙaƙiya, ai kuma wayannan jiragen sun yi tasiri.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.